أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غودي والله تعالى ده يبام يكون هدوا أولا يمتي أدرسينا 99 أولا لتعف من البركة نا أحكام الجنائز واندا Dr. Abdullah Uthman yake gabatarwa saboda uzuri na tafiya. Ya nemi mu gabatar da darasi don kada a bar wajen haka. Yau muna 10 ne ga watan Rajab shekara ta 1437, wanda yake daidai da 17 ga watan hudu shekara ta 2016 a kalanda ta Nasara. In ba a manta ba, a darasi da ya tsaya ya tsaya ne a darasi da yake bayani akan ziyaratul qubur, ziyaratul qubur, ziyarar makabarta. To za a tashi a mas'ala ta 119, inda malam yake cewa wan nisa'u karrijali fi istihbab ziyaratul qubur. Malam yace wan nisa'u karrijal, mata ma kamar mazaje suke fi istihbab ziyaratul qubur, dangane da kasancewa mustahabbi ne su je su ziyarci makabarta. Mata ma kamar maza suke dangane da abin da ya shafi ziyartar makabarta. Li wujuhin, mala yace saboda waɗannan dalilai da za a karanto suke tabbatar da cewa mustahabbi ne ga mata, kamar yadda yake mustahabbi ne ga maza su ziyarci makabarta. Al-awwal, mala yace dalili na farko umumu qawlihi sallallahu alaihi wasallam.
Shafi na 180 ba komai dai ne,
saboda kasancewar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace fazurul qubura, ku ziyarci makabarta. Fa yadkhulu fihi an-nisa, wannan lafazi am ne, ma'ana mai gamewa ne, lafazi ne gaman mai da yake mata ma suna iya shiga cikin wannan lafazi. Wa bayanuhu, bayanin wannan ko shine annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر، يا عند يا هن زيارة المقبرتا أفركم الأمري، فلا شك ما ليت بابك كنت أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا. هن يكن شمزا دماتا تاري ألوك تدايا. فلما قال يا عند منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي كنت نهيتكم عن زيارة القبور، na kasance na hane ku game da ziyartar makabarta. Kana mafhuman annahu kana ya'ni aljinsaini daruratan, yace abinda ake fahimta wannan lafazi ya kunshi jinsi guda biyu na maza da mata a bisa larura ta magana. Domin nassoshi na alqur'ani da sunna zaka tadda cewa suna rinjayar da lamiri na maza akan lamirin mata, amma hukuncin ya kunshi maza da mata a lokaci guda. Sai dai idan ya kunshi wani jinsi ne banda ɗayan, to za a yi bayani. Saboda haka wannan lafazi da yace kuntu na haitukum an ziyaratul qubur, na kasance na hane ku ziyartar makabarta, abinda za a fahimta bisa larura na yaren larabci ya kunshi maza da mata a lokaci daya. Annahu yukhbiruhum amma kana fi awwalil amri, yana ba su labarin abinda ya kasance a farkon al'amari, min nahil jinsaini, cewa an hana jinsi guda biyu na maza da mata zuwa ziyartar makabarta. Fa idza kana al'amru kadhalika, idan al'amarin ya kasance haka, kana lizaman, ya kasance tilas ne, anna al-khitaba fil jumlati thaniya, maganar da aka yi a jumla ta biyu min al-hadisi, a cikin wannan hadisi, wa huwa qawluhu, shine fadin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, fazuruha, ku ziyarci makabarta, إنما أراد الجنسين أيضا، معنى أن اللفظ ياك ونشي جنسي قدابيو نمذا دماتا هكنا. ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة أبن ديكي كارك أرفبر وانا مغانا شيني مغانا دي أكفا نابايا وانا أرغور فئلولي، معنى فئلي دكي ونشات كي وانا حديث المذكورة وانا أكا أنبتا في زيادة مسلم، أتكن زيادة إمام مسلم في حديث بريدة المتقدم، cikin hadisin Buraida da aka ambata a baya, anifan a baya, na cewa wa nahaitukum alluhumil adahi, kuma na hane ku ya ku al'umman musulmi ku aje naman layya fawqa 30 fiye da kwana uku, kada ku aje daga ranar layya an ba ku kwana uku kadai wajen aje naman layya. Fa amsiku ma bada lakum, amma yanzu ku iya aje naman yadda kuke so. Da da farko an hana aje naman layya fiye da kwana uku, bayan ranar kwana biyu to idan mutum bai bayar ba ko ya cinye to ya zama sai dai azbar, an hana ajewa. Amma yanzu sai manzon Allah yake cewa fa amsiku ma bada lakum, ku iya ajewa irin yadda kuke so. Wana haitukum anin nabili, kuma na hana ku yin tsimi, annabil shine tsimi, illa fi siqa'in, sai a wasu mazubai. Ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ayi tsimi sai a wasu mazubai da ya ambace su, mazubi kaza da kaza da kaza. Amma yanzu sai yace fashribu fil asqiyati kulliha, yanzu kwa iya tsimi a dukkan wani mazubi da kuke so. Wala tashrabu muskira, amma abinda aka hana kada ku sha abinda zai sanya ku mai. Wannan dai yana cikin wannan hadisi da aka ambata kamar yadda malam ya faɗa. To ka gani waɗannan lafuzza guda biyu, na farko na hana aje naman layya, na biyu na hana tsimi a cikin wasu mazubai, yana tare da wancan hani din. To idan ya zama wannan hani guda biyu ya kunshi maza da mata, wanda laruratan ko ya kunshi maza da mata, saboda kamar yadda maza suke layya mata ma suna layya, kamar yadda maza suke tsimi ma'ana dan su sha abin da suka tsuma ma'ana kamar lemo kenan, kamar yadda larabawa suke yi, mata ma suna yi, maza ma suna yi. To in haka ne kenan lafazin gaba ɗaya ya kunshi jinsin guda biyu kenan. Malaka ta aqulu, abin da nake cewa shine fal khitabu fi jami' hadhi al af'al, abinda manzo Allah ya fadi cikin dukkan waɗannan fi'iloli guda uku da aka ambata, muwajjahun ila al jinsayn qat'an, ana magana ne da jinsi biyu a lokaci daya yanke, jinsin maza da jinsin mata. Kama huwa ash-sha'n fil khitab al awwal, kamar yadda shine dai sha'anin da yake ya kunsa a cikin magana ta farko, shine fadin sa kuntu na haitukum, na kasance na hane ku ziyartar makabarta. Fa iza qila, idan aka ce bi anna al khitaba fi qawlihi, fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin fadarsa, fazuruha, ku ziyarci makabarta, khasun bir rijal, wadanda suke cewa ya kunshi maza ne kadai, ikhtalla nizam al kalam, to tsarin maganar zai samu ainihin wato tawaya, wa dhahabat tarawatu, kuma wato dadin lafazin da ma'anarsa za ta gushe. Idan kace gashi an ambaci abuwa guda uku, sai kace na farkon ya kunshi maza kadai, amma na biyu da na uku ya kunshi maza da mata, baka da dalili akan, kuma wannan zai kawo matsala a cikin zancen. Dan me zaka ce lafazin farko maza kadai ya kunsa, amma na biyu da na uku kuma ya kunshi maza da mata, menene hujjarka na ware can a ce maza amma wannan da mata a ciki? Ga babu dalili kenan. To in akai haka malai yace wannan zai kawo matsala a cikin wannan jumla da aka na wannan hadisi. Al'amru alladhi la yaliqu biman utiya jawami al-kalim, abinda bai dace ba a jinginawa wanda Allah ta'ala ya bashi jawami al-kalim, shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda zai faɗi magana a takaice amma ma'anarta tana da fadi. Wa man huwa afsahu man nataqa bid-dad, kuma shine mafi fasaha ma'aiki kenan sallallahu alaihi wasallama, wanda yi magana da harshen larabci, shine ake ta lugatu al-dad, ma'ana harshen larabci, domin babu wani yare a duniya da yake da wannan lafazi ko harafi na al-dad, shi yasa aka ware harshen larabci ake ta ci lugatu al-dad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yaziduhu ta'yidan al-wujuh al-atiya, kuma abinda zai kara maka karfi a bisa maganar da malam ya fadi a baya, sune waɗannan fuskoki da malam zai ambata a dukkan wannan magana da muke faɗa. Malam Allah ya ji kansa yana kokari ne nuna maka cewa hanin da aka yi a baya na ziyartar makabarta an hana maza da mata ne a lokaci daya, lokacin kuma da aka bada izini cewa a je ziyara kuma dai ya kunshi maza da mata a wannan lokaci. To shi yake kokari ya tabbatar, dalili ko shine akwai waɗanda su a wajen su bai halatta ga mata ba su je ziyarar makabarta, to shi yake kokari ya nuna maka dalili akan cewa kamar yadda yake mustahabbi ne ga maza su je ziyarar makabarta, haka ne mustahabbi ne ga mata bisa waɗannan hujjoji da yake kawowa. Athani yace fuska ta biyu, yace musharakatuhunna rijal fil illa, mata suna tarayya da maza a cikin illa ko kuma dalili allati min ajliha shuri'at, ziyaratul qubur, wanda a wannan dalili ne, a bisa wannan dalili ne aka shar'anta ziyarar makabarta, domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin, yake cewa fa innaha tariqul qalba, ziyarar makabarta tana tausasa zuciya, wa tadma'ul aina, takan sanya idanuwa su zubar da hawaye, wa tudhakkirul akhira, kuma tana tunatar da lahira. Kaga wannan illa din da aka ambata guda uku, ko shakka babu, ba za ka ce ya keɓanci maza ba ne kadai banda mata. An ce na farko dai takan sanya zuciya ta yi taushi, ma'ana idan ka je makabarta ka tsaya gaban kabarin wanda jiya kuke tare da shi, ko shekaran jiya, ko watan jiya, ko bara, kamar yadda muke zaune a nan kuna hulɗa da shi, kuna gaisawa, amma yau sai kaga babu shi yana cikin kabari, kuma da kai aka kama aka sanya shi a cikin kabarin. Idan ka je ka tsaya gaban kabarin ka kalle shi, to ko shakka babu, in dai akwai imani a zuciyarka da tsoron Allah da tuna lahira, sai zuciyarka ta yi taushi. Shi me yasa ya tafi ya bakka a baya? Kaga akwai tunani a wajen, to wannan tunanin sai yasa zuciya ta yi taushi, ta risna ga batun lahira, sai tariqul qalba, sai zuciya ta samu wato wannan tausasa da kuma tuna lahira. Na biyu yace wa tadma'ul ayn, kuma idanuwa zai zubar da hawaye. Idan ka tuna abokin hulɗarka, ka tuna matarka, ka tuna mahaifinka, amininka, gashi jiya kuna tare ana ta al'amura tare, yau gashi baya nan, kuma babu yadda zai iya dawo har sai an tashi kiyama kwado, in za ku ada lahira, dole za ka zubar da hawaye. Wato tuna dan uwanka da kai yana sanya idanuwa su zubar da hawaye, sannan kuma wato zakirul akhira, yana sanya mutum ya tuna lahira. To wannan illa din kamar yadda ya kunshi maza, haka nan ya kunshi wa mata. Al-thalith, fuska ta uku, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qad rakhasa lahunna fi ziyarati al-qubur, manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi ruhsa, ma'ana ya abin nan, wato ba da rangwame ga mata dangana da ziyarar makabarta. Fi hadisaini, a cikin hadisai guda biyu, hafizatuhuma lana ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha, wanda ummul mu'minina mahaifiyar mu'minai Aisha Allah ya kare yadda a gareta, ta kiyaye mana wannan hadisi, ta rawaito mana wannan hadisi guda biyu, wanda yake nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi rangwame ga mata su ziyarci makabarta kamar yadda irin gwanta wa maza. Hadisi na farko, an Abdullah ibn Abi Mulaikata, daga Abdullah ibn Abi Mulaika yake bayar da labari, yace anna Aisha radhiyallahu ta'ala anha aqbalat dhat yawmin min al-maqabir, yace wata rana nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta, ta dawo daga makabarta tana hanyar ta dawowa, sai na gamu da ita, fa qultu laha, sai nace da ummul mu'minin Aisha, ya ummul mu'minin, ya ke mahaifiyar mu'minai, min aina aqbalti, daga ina kika taho? Qalat, sai tace min qabri Abdurrahman ibn Abi Bakr, na dawo ne daga kabarin dan uwana Abdurrahman dan Abi Bakr. Fa qultu laha, yace sai nace da ita, alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an ziyarati alqubur, cha nake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyartar makabarta? Qalat na'am, sai tace eh ada ba, thumma amara bi ziyaratiha, sannan kuma sai ya bada umarni cewa a je a ziyarci makabarta. Wa fi riwaya anha, a wata riwaya daga nana insha Allah ya kare da gare ta, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ziyaratil qubur, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame dangane da ziyartar makabarta. Wannan hadisi imamul hakim ne ya rawaito, shi kuma imamul baihaqi ya rawaito daga imamul hakim, min tariqi bastam ibn muslim, ta hanyar bastam dan muslim, an abi tayyah yazid ibn humayd, an abdullah ibn abi mulaikata, wal riwaya al ukhra libn majah, riwaya ta biyu kuma riwaya ce ta ibn majah, Allah ya musu rahama baki daya. Qultu, mala yace nake cewa sakata anhu al-hakim, da imamul hakim mai rawaito wannan hadisi sai ya shuru bai ce komai ba. Wa qala adh-dhahabi, amma imamul dhahabi yace sahihi, hadisin ya inganta. Wa qala al-busairi, al-busairi yake cewa al-litabin zawaid, yake cewa isnaduhu sahih rijaluhu siqat, isnadin hadisin ingantacce ne saboda mazajin hadisin wato sikat amintattu ne. Wa huwa kama qala Sheikhul Albani Allah ya masa rahama, yace kuma kamar yadda malaman suka fadi haka abin yake. Wa qala al-Hafiz al-Iraqi, al-Hafiz al-Iraqi Allah ya masa rahama, a cikin littafin Takhrij al-Ihya yana cewa rawahu Ibn Abi Dunya fi al-Qubur, babban malamin nan Ibn Abi Dunya ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa mai suna Al-Qubur, littafin da yake bayani akan kabari. Wal Hakim, Imam Al Hakim ma ya rawaito bi isnadin jayyid, da isnadi mai kyau. Hadisi na biyu a wannan da ke bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame dangane da ziyartar makabarta shine dai hadisi an Muhammad ibn Qais ibn Makhrama ibn al-Muttalib, daga Muhammad dan Qais dan Makhrama dan Muttalib, annahu qala, yake cewa yawman, wata rana yake cewa ala uhaddithukum anni wa an ummi, yana gaya wa abokan zaman sa, yace kuna so in ba ku labari game da ni da mahaifiyata, abin da ya faru tsakani na da mahaifiyata. Fa dhananna annahu yuridu ummuhu allati waladatu, mai magana yace sai muka zaci yana magana ne game da mahaifiyarsa wacce ta haife shi. Qala, sai muka ji yace qalat Aisha, ummul mu'minina Aisha ai ta ce, domin ita mahaifiyar mu'minai ce, tace ala uhaddithukum anni wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tace kuna so in ba ku labari game da ni da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qulna bala, muka ce ƙwarayya ummul mu'minina ba mu labari. Qalat, sai take bada labari tace, lamma kanat laylati, wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dare yana daki na, allati kana nabi sallallahu alaihi wasallam fiha indi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwana a daki na, in qalaba fa wada ridahu, manzon Allah ya shigo daki sai ya aje mayafinsa, wa khala'ana alaihi, sai ya cire takalmansa, fa wada'ahuma inda rijlaihi, ya aje takalman daidai inda kafafunsa suke, wa basata tarafa izarahu ala firashihi, ya shimfida gefen mayafinsa akan inda yake kwanciya a shimfida, fattaja'a, sai isa hakarkarinsa ya kwanta, falam yalbas illa raisama zahara annahu qad raqattu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yalbas, bai dau lokaci mai tsawo ba, illa raisama zahara, sai lokacin da ilura ko ya bayyana a gare shi, annahu qad raqattu, ai nayi bacci, alama nayi bacci, fa akhadha ridahu ruwaidan, sai manzon Allah ija mayafinsa a hankali, wanta ala ruwaidan, sai manzon Allah ya dauko takalmansa a hankali sai ya saka, wa fataha albaba ruwaidan, sai manzo Allah ya ja kofa ya kare ta a hankali, fa kharaja, sai manzo Allah ya fita daga daki, summa ajafahu ruwaidan, sai manzo Allah ya tura kofar dakin a hankali, fa ja'altu dir'i fi ra'si wa ihtamartu, tace duk abin da yake yi ido na biyu ban yi bacci ba, shi ma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka nayi bacci, ni ko ban yi bacci ba, duk abin da ake ina gani, saboda haka da naga abin da ya aikata, faja'altu dir'i fi ra'si wa ihtamartu, sai na ja mayafina, sai na yafa a kaina na lulluba, waqta qanna'tu izari, na daura ainihin zanina, thumma intalaqtu ala ithrihi, sai na bu bayan manzon Allah sannu sannu, hatta ja'a al-baqiyya, yana gaba yana tafiya ina bin shi sannu sannu a baya, sai na ga manzon Allah ya zarce bai tsaya ko ina ba sai a makabartar baqiyya, makabartar baqiyya ta kusa da masallaci kenan a yanzu. Faqama fa atala alqiyam, da manzo Allah ya iso wannan makabarta, sai ya tsaya a makabartar, sai kuma idade yana tsaye, summa rafa'a yadayhi thalatha marratin, sai manzo Allah ya daga hannayensa sama hasau uku, summa harafa, bayan manzo Allah ya daga hannuye addu'a ya sauke, ya kuma dagawa karo nabi ya sauke, ya daga karo na uku da ya sauke, shikenan sai ya juyo, fan haraftu, yana juyawa ni ma sai na juya injina na, insha Allah kare da gare ta, wa asra, sai naga manzo Allah ya kama sauri, fa asra'tu, ni ma sai na kama sauri, fa harwala, sai manzo Allah ya kama sassarfa, yana gaggawa, fa harwaltu, ni ma sai na kama sassarfa, ina gaggawa, fa ahdara, sai gashi mun iso gida, yana isuwa, fa adartu, ni ma sai na shiga gida, fa sabaqtuhu, tunda ina gaba sai na riga shiga daki, fa dakaltu, sai na shiga daki, falaysa illa an atja'tu, ina kushiga daki sai ku nayi mazana kwanta, injina na Aisha, fa dakhala, sai manzo Allah ya shigo daki, fa kala, sai yace malaki ya Aisha, me yake gare ki, menene sha'aninki yake Aisha, ya kira ta da wannan lafazi tarhim kenan, ma'ana yana tausaya mata, me yasa kika yi haka, me ya sha'aninki, yaya kika yi haka, hashiyan rabiya, na ganki hashiyan, ma'ana kina fuffuka kina numfashi sama sama, rabiyan, ga kirjinki yana tasowa, ma'ana alamar mutum da ya gaggawa zai ta numfashi, yana kirjin shi na tashi, yace me ya haka, me ya sha'aninki, naga kina ta numfasawa, me ya faru? Qalat, sai tace qultu la shay'a ya rasulullah, tace ba komai ya ma'aikin Allah. Qala, sai sai to la tukhbirinni aw la yukhbiranni al-latiful khabir, ko da yake bani labarin abin da ya faru, ko kuma Allah al-latif wanda yake ilimin sa ya ga me abin da yake mafi kankanta, al-khabir gwani wajen sanin abin da bai yake ciki zai bani labari, in baki ga yamma Allah zai ga yamma. Qalat, sai nana Aisha tace qultu, sai nace ya rasulullah bi abi wa anta wa ummi, ya ma'aikin Allah ina fansakka da mahaifina da mahaifiyata, fa akhbartuhu al-khabara, sai na bashi labari duk abin da ya gudana, nace ma'aikin Allah naga lokacin da ka shigo ka dauka nayi bacci ka dan kwanta ka dau mayabinka ka sanya takalminka a hankali ka bude goba a hankali ka rufe a hankali ka mutu, sai na bu bayanka ta bashi labari. Qala, sai yace fa anti sawad alladhi ra'aytuhu amami, ashe kine wannan yadduwa da na gani a gabana ina dawowa gida? Qala qultu na'am, sai tace eh wallahi ya ma'aikin Allah. Falahazani fi sadri lahzatan, sai yadda kene a kirjina, ma'ana ya dauta fin hannunsa ya daci kirjina, lahzatan ma'ana yadda kene haka yadda da tafin hannunsa a kirjina, au ja'atni, sai da niji zafi. Summa qala, sai ma'aikin Allah yace adhananti an yahifa Allahu alayki wa rasulu, kina zato Allah da ma'aikin Allah za su zalunce ki ne? Me kike zato? Kina zaton ma'aikin Allah da ibuta dakin wata mace zai je cikin matansa, shi yasa kike yi wannan? Haka kike zato? Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, sai nana Aisha tace mahma yaktumun nas ya'lamuhu Allah, tace ya ma'aikin Allah duk abin da mutane suke boyewa na sha'ani sai Allah ya sani, kuma na boye na ce ba haka bane, dai Allah ya san me abu menene a cikin zuciyata. Qala, sai ma'aikin Allah yace na'am, yace kwarai kuwa. Qala, yace da ita fa inna jibril atani, abin da ya faru shine mala'ika jibril ya zo wajena, hina ra'aiti, lokacin da kika ga na mike din nan, fana dani, sai ya kiraye ni, fa akhfahu minki, sai ya kiraye ni kasa kasa yadda ba za ki ji ba, fa ajabtuhu, sai na amsa masa, fa akhfaituhu minki, sai na wato koye fitata bana so ki san na fita, walam yakun li yadkhula alayki, domin bai dace ba mala'ika jibril ya shigo dakin ki, wa qad wada'ti thiyabaki, a lokacin ki riga kun kwanta shin fada ki ba zai shigo dakin ki ba. Wa zanantu an kad raqattini, ko ina zaton cewa kin riga kin kwanta kin yi bacci, fa karihtu an uqidhaki, kuma ban so ba in tashe ki daga bacci, wa khashitu an tastawhashi, bani so in fita domin cikin dare ne ki ji kewa, domin ki ji babu kowa a dakin babu dadi, ke sa na kyale kike baccin ki na fita a hankali. Fa kala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna rabbaki ya'muruki, inna rabbaka, shi mala'ika jibril yace da ni, inji annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da ni, inna rabbaka ya'muruka an ta'ti ahla al-baqi fatastaghfira lahum, Allah ta'ala yace in gaya maka yana umurtaka ka je baqi al-marqad, ma'ana garqad, inda makabarta ta baqi a take, ka je kai addu'a ka nema wa wa'inda suke kwance a can gafara. Qalat, sai nana Aisha da taji haka manzo Allah ya faɗi wannan magana, sai tace qultu, nace da ma'aikin Allah kaifa aqulu lahum ya rasulullah, tace to ya ma'aikin Allah ni ma in naje makabarta ziyarta su yaya zan ce da su, me zan faɗi in naje? Qala, sai ma'aikin Allah yace quli, idan kin je makabarta ki ce assalamu ala ahli diyari min almu'minina, aminci ya tabbata ala ahli diyari, ga waɗanda suke waɗannan gidaddaji, min almu'minina, na mu'minai, wal muslimina, da musulmai, wa yarhamu Allahu almustaqdimina minna wal mustaakhirin, Allah ya rahama ga waɗanda suka rigaye mu isa wannan waje da kuma waɗanda za su taho daga baya, wa inna insha Allahu bikum lalahiquna, mu kuma insha Allahu masu riskakku ne daga baya, mu ma muna nan tafi inda kuke nan za mu taho, in jama'ikin Allah sallallahu alaihi wa sallama. Anan sai ya koya wa nana Aisha abinda za ta yi, me abinda za ta faɗa in ta je ziyarar makabarta, ashe ko mata ma suna me suna zuwa ziyarar makabarta, tunda gashi an koya wa nana Aisha abinda za ta faɗa. Wannan hadisi Imam Muslim ne ya rawaito shi, kuma wannan siyaki da aka karanta wannan lafazi na Imam Muslim ne, wannan Nasa'i kuma Imam Nasa'i ya rawaito na hadisi wa Imam Ahmad, da Imam Ahmad wa ziyadat lahu illa al-ula, kuma akwai kare-kare da zamu gani a cikin hadisin din, riwaya ce ta Imam Ahmad banda ziyada ta farko, wa thalithat ta uku fa inna lin-nasa'i, wannan ziyada din ta Imam An-Nasa'i. Arabe fuska ta hudu, wanda ke nuna cewa mustahabbi ne ga mata su je ziyaran makabarta kamar da yake mustahabi ne ga maza. Malike ce iqrarun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama almar'ata allati ra'aha indal qabri. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da wata mata wace iganta a wajen wani kabari tana zaune tana kuka. Fi hadisi Anas, cikin hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu wanda ya gabata a baya, hadisin shine marra rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi imra'atin inda qabrin wa hiya tabki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yazo wucewa wajen wata makabarta sai ita da wata mace a wajen wani kabari tana zaune tana kuka. Fa qala laha, sai ma'aikin Allah yace da wannan mata, ittaqillaha wasbiri, kiji tsoron Allah ki hakuri, kiji tsoron Allah ki hakuri. Ma'aikin Allah ya gaya wannan mata haka abinda yace da ita, ittaqillaha wasbiri, kiji tsoron Allah ki hakuri, ki daina abinda kike aikatawa na zama gindin wannan kabari kina ta kuka domin ba daidai bane, ki daina, kiji tsoron Allah ki daina. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito da kuma wasu malamai, wa kad madha bi tamami fil mas'alat tasi'a ashar, wannan ya gabata a mas'ala ta 19 a baya a shafi na 22. Wa tarjama lahu Imam al-Bukhari, da ya kawo wannan hadisi sai ya masa taken babi da cewa bab ziyaratul qubur, babin da yake bayanin ziyartar makabarta. Qala al-Hafiz fil Fath, Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya fada cikin littafin Fathul Bari yake cewa wa mawdhi'ud dalalati minhu, abinda ke nuni a cikin wannan hadisi annahu sallallahu alaihi wa sallama, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama lam yunkir ala al-mar'ati qu'udaha inda al-qabri, bai inkarin wannan mata zuwanta makabarta da zamanta wajen wannan kabari ba. Wa taqriruhu hujja, kuma tabbatarwa da manzo Allah yayi hujja ne na cewa mace ma tana iya me zuwa ziyaran makabarta. Wa qala al-Aini fi al-Umda, Imam al-Aini ya fada littafin Umda yace wa fihi jawaz ziyarati al-qubur mutlaqa, wannan hadisi yana nuna cewa ya halatta a je ziyartar makabarta mutlaqan, gaba daya ga maza da mata ya halatta, inji Imam al-Aini, sawa'un kana az-za'iru rajulan aw imra'a, duk daya ne ya kasance mai ziyartar makabartar, namiji ne ko mace. Wa sawa'un kana al-mazuru musliman aw kafira, kuma duk daya abin yake na cewa wanda aka je wajen kabarin nasa musulmi ne ko kuma ba musulmi bane, domin ana iya zuwa ziyarta koda wanda ba musulmi bane, domin manufar shine wato tuna abin da shi wannan bawa yake ciki na sha'anin kabari da kuma lahira, shine manufar. Idan musulmi ne za a yi masa addu'a, in ba musulmi bane kuma za a je a ga yanayi na cewa yanzu gashi yana cikin kabari ko ba san halin da yake ciki ba, domin kabari mun san hadisai da yawa suna bayyana yanayin rayuwar kabari, irin sha'anin da yake gudana a cikin kabari. Kaga kamar yadda zaka dau wa'azi a kabarin musulmi, haka kuma a kabarin wanda ba musulmi shi ma akwai wa'azi a ciki, akwai wa'azi mai girma a ciki. Li adamil fasl fi zalika, malace saboda hadisin bai bambance ba tsakanin namiji da mace, da wanda yake musulmi da wanda yake ba musulmi ba. Wa dhakara nahwahu al-hafiz aidan fi akhir kalamihi, kuma Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya faɗi irin wannan magana a ƙarshen maganarsa alal hadisi, akan wancan hadisi. Fa qala aqiba qawlihi, sai yace bayan ya kawo ƙarshen magana na hadisin sai yace li adami al-istifsal fi dhalika, saboda hadisin bai bambance ba tsakanin wannan da wannan, a'a yayi shiru ne kawai, yayi magana ziyara ne, bai ce ba ga namiji ko mace ba. Kaga yana nuna kinan ya halatta namiji ya je ziyarar makabarta kamar yadda yake ya halatta ga mace ta je ta ziyarci makabarta. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama, shi ma yana cewa wa bil jawazi qata al-jumhur, jamhurin malamai sun tafi akan cewa ya halatta namiji ko mace su je ziyartar makabarta. Wa qala sahibul hawi, wanda yake da tafin al-Hawi fil fatawi yake cewa la tajuzu ziyarati qabril kafiri wa huwa ghalat, yace amma shi wancan mai littafin al-Hawi yana cewa bai halatta ba a je ziyarar kabarin wanda ba musulmi ba, yace wa huwa ghalat, kuma wannan kuskure ne, domin hadisin bai bambance ba tsakanin wannan da wannan. Yace wannan inta kalamuhu rahimahullahu ta'ala, shine karshen maganar Imamu an-Nawawi, ma'ana da Imamu an-Nawawi ma yana tabbatar da cewa jamhurin malamai sun tafi akan cewa ya halatta namiji ya je ziyarar makabarta kamar yadda ke halatta mace ta je ziyartar makabarta kamar yadda kuma hadisin yake nuna manufar ziyarar makabarta shine dai abin da aka ambata bayan na daukan wa'azi wannan kuma bai takaita ga kabarin musulmi ba a har kabarin kafiri ma in an je za a yi daukan wa'azi da kuma tana lahira a wannan wa madalla alaihi alhadis abinda hadisin ya nuna min jawazi ziyaratil mar'a na cewa mace ya halatta ta je ziyarar makabarta huwa almutabadir min alhadis shine abin da yake iya zuwa a wato ga hankali a farkon karanta hadisin walakin sai dai innama yatimmu zalika abin da yake ƙara cika wannan fahimta din idza kanat alqissa lam taqa qabla an-nahy da a ce kissar abin da ya gabata a baya na wannan mata din da ta je makabarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki ji tsoron Allah da wannan kissa ta faru ne kafin ayi hani to shine za a iya daukan cewa bai halatta ba a je ziyara yace wa hadha huwa adh-dhahir shine abin da yake bayyana cewa abin da ya faru na wannan mata zuwan ta makabarta ya faru ne bayan halaccin zuwa din domin inda kafin a ce an halatta zuwa ne ai da manzon Allah ba zai ce da yace takallahus biri ba sai ya gaya mata dan me kika zo alhali an hana ziyartar makabarta sai ya nuna kissar ta faru ne bayan cewa an bada izini a je ziyarar makabarta cewa hadha huwa adh-dhahir shine zahirin abin da za a fahimta a cikin wannan hadisi idza tazakarna ma aslafnahu min bayani anna an-nahy kana fi makkah idan kuna iya tuna cewa a baya mun bayyana cewa hana ziyartar makabarta ya faru ne a zamanin makka lokacin da ake ahdi makka a zamanin zama a makka wa annal qissata amma wannan kissa na wannan mata wacce ta je ziyarar kabari ta zauna tana kuka a gindin kabarin danta wanda ma'aikin Allah ya ce da ita ittaqillah wasbiri yace rawaha Anas riwaya ce ta Anas dan Malik wa huwa madani shi kuma dan Madina ne ja'at bihi ummuhu ummu sulaym ila annabi sallallahu alaihi wasallama hina qadima almadina dama Anas dan Malik mahaifiyarsa ummu sulaym lokacin da ma'aikin Allah ya kara su Madina sai ta rike hannun danta Anas ta je da shi wajen ma'aikin sallallahu alaihi wasallama take cewa ya ma'aikin Allah ga dana Anas wa Anas ibnu 10 sanin a lokacin Anas ke dan shekara 10 ne tace ya ma'aikin Allah ga dana nan Anas ina so yi maka hidima na kawo ya zauna yayin maka hidima fatakunul qissa madaniya saboda haka kaga ko shakka babu kissar wannan mata ta faru ne a Madina ta kasance ne a Madina fasabata saboda haka al'amari ya tabbata kenan annaha ba'da an-nahy cewa ta faru ne bayan an yi hani kuma an halatta cewa ya halatta aje ziyarar makabarta fatamma listidadiha ala aljawaz saboda haka wannan hadisi na wannan mata zai tabbatar da cewa ya halatta aje mace ma ta je ziyarar makabarta wa amma qawlu ibn al-qayyim wa amma qawlu ibn al-qayyim fi tahzib as-sunan amma abinda babban malami ibn al-qayyim al-jawziyya ya faɗa a cikin littafin sa tahzib as-sunani a mujalladi na 4 shafi na 350 inda yake cewa wa taqwallahi yana bayani game da hadisin matan nan wacce manzon Allah ya ganta wajen kabari yana bayanin wannan hadisi ibn al-qayyim yake cewa wa taqwallahi ai taqwa tsoron Allah shine fi'lu ma amara bi aikata abinda Allah ya yi umarni da shi wa tark ma naha anhu da barin abinda Allah ya hana shine ma'anar taqwa aikata abinda Allah ya yi horo da shi da barin abinda Allah ya hana shine ma'anar lafazin taqwa wa min jumlatiha annahi an ziyara kuma daga cikin jumlar taqwa bisa abinda manzo Allah ya gaya wannan mata shine an hana ziyarar makabarta haka ya fada bayan ya kawo wannan hadisi malike cewa fa sahihun law kana inda almar'ati ilmun bi nahyi an-nisa an ziyarati yace to maganar da ibnu qayyim ya fada fa sahihun tana iya zama wa daidai law kana inda almar'ati ilmun bi nahyi an-nisa da wannan mata ta san cewa an hana mata ziyartar makabarta an ziyara wa law istamarra kuma wannan hani din yana nan wa lam yunsakh ba agoge shi ba misali da matar ta san an hana zuwa kuma hanin yana nan kuma ta je makabartar to kaga ta saba wa takawa kenan ko ba haka ba to amma tunda an hana da kuma an bada izini daga baya kaga in ta je ai bata aikata nahyi ba bata aikata abin da aka hana ba abin da aka hane ta a wannan lokaci shine zama ta yi ta kuka a gaban kabari din shine ba daidai ba sai malai ke cewa amma wa hadha ghairu ma'ruf ladaina wannan magana da aka kawo wannan ghairu ma'ruf ladaina malai ce ba mu san wannan maganar ba fa huwa istidlalun ghairu sahih wannan magana ce wadda kafa hujja ce gaskiya ba mahallin ta ba ويؤيده أن أول كان النهي لا يزال مستمرا دومين كوا دا أتي هنن هر ينزو ينا ننينا قدانا لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة صراحة دا لوكس إنما إتي الله إغنت أوزن قبري أي دا يا هناتا يأتي كيبا كسان آن زوا زيارة مقبر تابني صراحة دا لفجي كيس إي وبيّن ذلك لها كما دا يا بيّن متعك معنى أي كما يدى معلمس كيف دا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الهاجة manzo Allah ba zai jinkirta bayani ba a lokacin da ake da mai bukatar bayanin domin ita wannan mata idan bata san hanin bane bata san wannan kaga yanzu zai gaya mata domin bai gaya mata ai bata sani ba kuma hukunci ne na shari'a manzo Allah zai kyalita akan abin da yake munkari ba zai kyalita ba sai yayi mata bayani saboda haka da a ce hanin yana nan yana gudana to da manzo Allah take sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ke baki san an hana ziyaran makabarta ba an hana mata ziyara amma kaga bai gaya mata haka ba to rashin gaya mata sai ya nuna ashe an rigaya an bada izini da an hana amma yanzu an yi mai an bada izini ana iya zuwa ziyarar makabarta walam yaktafi bi amriha bi taqwallahi bi suratin amma da manzo Allah bai takaita ba akan gaya mata ta ji tsoron Allah da sura gamammiya domin haka yace da ita ittaqillaha wasbiri ki tsoron Allah ki hakuri haka yace mata kaga magana da yake gaya mata yin hakuri akan me akan ibtila'in da ya same ta domin an ka tana hadisin a baya an karanta ai ce bata daga kai ta gano mai mata nasiha ba tace da Allah ka kyale ni baka san irin jarrabawar da musibar ta same ni dan bata same ka bane manzo Allah sai wuce bai ce da ta kala ba da ya wuce to wani mutum ya hangi abin da ya faru watakila ya ji maganar yace ke baki san wa kike magana da shi ai ma'aikin Allah ne tace inna lillahi sai ta umayyabinta sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta yi sallama tace ya ma'aikin Allah ban san kai bane wallahi kaga ashe abin da ya hana ta shine me wannan halin da ta yi na dukawa a gindin kabari tana ta rusa kuka dan ta ne aka jarraba Allah ya karbe tana ta kuka yace takla wasbiri kaga ashe abin da aka hane ta shine wannan abin da take aikatawa na kuka a gaban kabari cewa ba daidai bane saboda haka wa hadha zahirun insha Allah ta'ala mala yace wannan bayani zahiri yake insha Allah ta'ala da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya hane ta shine aikin da take aikata na munkari na mai kuka a gaban kabari amma ziyaran makabarta din ba shi aka hane ta ba domin da shine da an bayyana mata a wannan lokaci mas'ala ta gaba ta 120 yace lakin sai dai kuma bayan mun rigaya mun san cewa bayani da ya gabata ya halatta ko kuma mustahabbi ne ba ya halatta ba abu biyu ne akwai aljawaz halacci akwai alistihbab mustahabbanci a baya farkon matsala malam ya gaya mana mustahabbanci ne na cewa me zuwa ziyartar makabarta mustahabbi ne don manzon Allah yayi umarni da shi kuma sai ya bayyana dalilai da yace ala fazuruha kaga zuruha lafazin menene umarni ne kuma al'amru yadullu ala eh alwujub al'amru yaqtadi alwujub kaga umarni ne kuma umarnin shari'a ko qur'ani yace yi kaza ko ma'aikin Allah yace yi kaza to lafazin umarnin ana daukar shi a mataki na farko a bisa me wajibi shine Allah yace aqimus sala wa atuz zaka ya nuna sallah ku bada ku tsaya da sallah ku bada zakka sallah ta zama me wajibi bada zakka ya zama me wajibi atiullahu wa atiur rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo Allah ku biyayya ga Allah wajibi ne biyayya ga Allah duk inda umarni yazo a cikin alqur'ani ko sunna umarnin wajibi ne a aikata sai dai idan wani dalili yazo yana iya kawar da wannan wajibci zuwa ga me mustahabbanci to anan lokacin da yace ala fazuruha kaga umarni ne ku je ku ziyarci makabarta ashe wajibi ne a je ziyara makabarta sai a'a ai ya faɗi dalili yace me fa innaha tariqul qalba takan sanya zuciya ta yi taushi wa tadma al'aina wa tadma al'aina idanuwa suna zubar da amma dai gaskiya mu ba mu zubar da hawaye ni dai iya zuwa na makabarta ban taba ganin wanda ya zubar da hawaye ban sani ba ko akwai wanda ya gani a cikin ku ni dai ban taba gani ba ni dai gaskiya ban gani ina muna zai zuwa binna gawa da kuma dai bin amma ban taba gani gaskiya ni dai in ga wani ya ga kabari ya zubar da hawaye ba irin na sayyidina Usman wanda ake ba mu labari idan ya je tsaya gaban kabari in ya fara zubar da hawaye sai gemun sa duk ya jike haka sai ya khalifatu bin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khalifa Usman ya kake haka in ka tsaya gaban kabari kana ta kuka har gemun ka sai ya jike sai ce ai naji ma'aikin Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama ayi kabari shine me awwal manzila bi al-akhirah farkon masauki da zaka taka domin ka tafi lahira duk wanda ya tsira a cikin kabari to kuma a lahira ko shakka babu ya tsira amma wanda ya gamu da ibtila'i da musiba a kabari to kuma har abada hal lahira yana tuna mauki'in yanayin kabari din da halin da ake ciki a kabari to amma dai manzo Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallama tariqul qalba zuwa ganin kabari da tuna halin da mutum yake ciki a kabari yakan sanya zuciya ta ritsina ta tsorata yanzu muna nuna damuwar mu akan zafi ha ba fanka ka kwana da mafifici a hannunka da kai sai dan bance ko karamin abin nan gajeren wando saboda ba bacci sai an fita waje sai an shimfida ta ana cikin to ko a cikin lokacin sanyi ne aka sa mutum aka lullube a kabari aka yi wannan toshiyar aka rufe ya zai ji bare a lokacin dama ba kabari ai shi ba zafi ba sanyi a ciki magana ce guda ɗaya kawai to kaga duk wanda ya tuna kabari dole ne in ya tuna hankalinsa zai tashi to wannan illoli da aka ambata wato zakirul akhirah guda uku sune suka kawar da umannin daga wajibi zuwa me zuwa istihbabi ashe mustahabbi ne zuwa ziyartar makabarta saboda wayannan illoli da aka ambata a baya sai malaki ta walakin sai dai kuma mustahabbi ne ga maza da mata sai dai kuma la yajuzu lahunnal iksar min ziyaratil qubur bai halatta ba la yajuzu ga mata bai halatta ba yawaita ziyaran makabarta wat taraddudu alaiha da kai kawo tsakanin su da makabarta kullun a ce mace tana hanyar makabarta an ce ina wance a ce ai ta tafi makabarta ta je ziyara ka ina wance ai tana kabari can makabarta to wannan ba daidai bane bai halatta ba li anna zalika qad yufdi ila bihinna ila mukhalafati shari'a domin yawan ziyartar makabarta zai sa mata su sabawa shari'a min mithli siyah na yin koke koke kamar yadda muka ga wannan mata ta yi suna da taushin zuciya da rauni suna iya koke koke a kabari siyah ma'ana daga murya wajen kuka wat tabarruj da kuma sauke tufafi ma'ana yayin da mace ce tana kuka ta hankalinta ya tashi tana cikin damuwa watakila mata yaye tufafin ta ba tare da ta sani ba tabarruje kenan wattikhaz alqubur majalis liluzha da kuma yadda makabarta wajen shakatawa kamar yadda muke gani wasu mutane makabarta ta zama ordinary ba wani abu bane za a je a zauna kuma kaga ana hirarraki a kabari ana kamar ba wata damuwa kamar dai mutum yana gida ko yana dandali ba wata damuwa ana kabari kuma ana ta hira ya aka yi abin nan kaza to abin nan kansilan nan yanzu ya bar unguwar ku ko yana nan ya ta daga ya sake takara ko a makabarta ba ana ta hirarraki ya wani abin nan ya ana ta hira normal to kaga wannan kuma ya saba wa hikimar zuwa makabarta din mana in aka ce an maida makabarta zuwa wajen zama to kuma ko shakka babu za a ci gaba da abinda ake so na hikima ya gushe sai kuma a maida makabarta wajen me hirarraki da kuma nuzha kawai abin nan ziyara ta daibe kamar yawon shakatawa da makamantansu to kaga wannan kuma ya zama me ya ci karo da hikimar da aka bayyana cewa aje a ziyarci makabarta wa tadhi'u alwaqt fi kalam alfariq kuma lokaci zai wato zai tafi a banza cikin maganganu marasa amfani daga an ce ka je kai istighfari ga wanda suke cikin kabari ka nema musu gafara kai musu addu'a kuma an buge da wata magana ta duniya da abin da bashi da amfani kaga kenan yanzu ya zama ziyara bata da hikima kenan kama huwa mushahadun al-yawm fi ba'd al-bilad al-islamiyya kama yadda yau muke gani a wasu garuruwa na musulunci ga wanda bai je wasu kasashe ba mu makabartun mu zaka tadda ita wahshi ma'ana in ka je makabarta za ka ga musamman da daddare ko da yamma in rana ta abin nan ba dadin wuciya ciki ko saboda yanayin wajen amma wasu kasashe ba haka bane za ka ga gafutullu ga an yi shuke-shuke ga hanyoyi nan ga kaburbura an yi musu abin nan suminti in ka shiga makabarta sai ka kamar ka je wani abin nan mai ake cewa wajen shakatawa irin park din nan ba ya da bambanci da park saboda komai lafiya ga haske nan ga yan wajen zama an yi kujeru ga duk kaburbura an yi gine-gine ga fulawowi ga sai ga kawai mutum ya shiga kamar ya shiga wajen shakatawa da yawa an kaje kasan kasashen Laraba da kasashen wayanda suke ba sa kan tafarki na sunna zai haka za ka gani kai hatta kasashen da suke zaka yi mamaki in ka je Misra ko Sudan kaga yadda ake a kabari musamman Misra sai ka yi mamaki iya kudin ka iya girman kabarin ka a Misra a makabarta za ka ga in ka je dama in babban mutum ne to zaka ga kana zuwa za ka gane saboda za a yi gini kuma za a yi rubuce-rubuce wannan shine wane a abin nan yallabai da yayi abin nan to kaga wannan ya zama shirme kenan da yawa a cikin wasu kasashen musulmi zaka ga wannan ya zama kamar yadda dai kabarburan nasara suke to wannan ya sabawa ainihin manufata abinda addini yazo da shi na cewa makabarta waje ne da za a rika tuna lahira a wannan waje wa hadha huwa al-murad insha Allah ta'ala to wannan shine manufar da yasa aka hana mata yawan ziyarar makabarta wannan kuma shine manufa bil hadith al-mashhur saboda hadisi ingantacce mashhuri da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa fi lafdhin la'ana Allah zuwarat al-qubur manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ko kuma aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci ko kuma Allah ta'ala shi ya la'anci zuwarat al-qubur mata masu yawan ziyartar makabarta ko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya la'ance su ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ya la'ance su ma'ana ya tsine musu da Hausa kenan ko tsine wa tsinuwa ita ce la'an Allah ya tsine wa mata masu yawan ziyartar makabarta ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mata masu yawan ziyartar makabarta ma'ana irin wanda suke kullun suna hanyar makabarta duk juma'a duk sati so biyu duk kaza kaza wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane wannan hadisi kuma waqad ruya an jama'atin min as-sahaba arawaito daga jama'a da yawa daga cikin sahabbai kamar Abu Huraira da Hassan ibn Thabit da Abdullah ibn Abbas waɗannan sahabbai arawaito duk a wajen su wannan hadisi da aka karanta amma hadis Abi Huraira amma hadisin Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu fa huwa min tariq Umar ibn Abi Salama an abihi anhu arawaito ne ta hanyar Umar dan Abi Salama daga mahaifinsa Abu Salama daga Abu Huraira Imam Tirmidhi yarawaito wannan hadisi da Ibn Majah da Ibn Hibban da Imam Al-Baihaqi da Imam At-Tayalisi da Ahmad Ibn Hanbal wal lafz al-akhir lit-Tayalisi a lafazin karshe din na Imam At-Tayalisi ne wal Baihaqi da Imam Al-Baihaqi wa qala Tirmidhi bai Imam Tirmidhi ya kawo wannan hadisi sai yace hadithun hasan sahih hadisi ne hasan kuma ingantacce wa qad ra'a ba'du ahli al-ilmi sai yace wani sashi na malumma suna ganin cewa anna hadha kana qabla an yurakhkhisa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati al-qubur wannan hadisi ya zo ne kafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi rangwame wajen ziyartar makabarta ga musulmi falamma rakhasa yayin da manzon Allah ya rangwanta dakhala fi rukhsatihi ar-rijal wan-nisa da mata da maza duka sun shiga wannan hukunci na rangwame na cewa ya halatta su ziyarci makabarta wa qala ba'dhum amma wasu sashi inji Imam Tirmidhi wasu sashi na malumma suna cewa innama kuriha ziyaratul qubur fi nisa'i dalilin da yasa aka ce makaruhi ne ga mata su ziyarci makabarta liqillati sabrihinna saboda suna da karancin hakuri wa kasrati jaz'ihinna suna da yawan korafi da rashin hakuri shi yasa aka ce inji wasu malumma kada mata su je ziyartar makabarta inji Imam At-Tirmidhi Allah ya masa rahama qultu malai ke cewa ni abinda nace wa rijalu isnadil hadith thiqat kulluhum wannan hadisi mazajan hadisin dukkanin su amintattu ne ghaira anna fi Umar ibn Abi Salama kalaman sai dai wasu malamai sun yi magana dangane da Umar dan Abi Salama la'alla hadithuhu la yanzil bihi an martabatil hasan sai dai hadisin Umar dan Abi Salama hadisin sa ba zai sauka ba daga daraja ta kasancewar sa hasan ne lakin hadithuhu hadha sahih amma wannan hadisin da muka karanta hadisi ne ingantacce sahih yace lima lahu min ash-shawahid al-atiya saboda hadisin ai yana da shawahid hadisai da suka karbabe shi kama su zuwa kamar haka hadisin nabi shine wa amma hadisu hasan dan ibnu sabit hadisin nabi shine hadisin hasan dan sabit wanda zai karbafa hadisin na baya na abi hurairah da muka karanto fa huwa min tariqi abdurrahman ibni ainihin bahman an abdi arrahman ibnu sabit an abihi bihi arawaito hadisin nabi hadisin hasan dan sabit kenan daga hanyar abdurrahman ibnu bahman shi kuma daga abdurrahman ibnu sabit daga mahaifinsa ainihin bihi ya rawaito wannan hadisi din akhraj ibnu abi shayba wanda ya rawaito hadisin nabi shine ibnu abi shaybata wa ibnu majah da ibnu majah wal hakim da imam al hakim wal baihaqi da imam al baihaqi wa ahmad da imam ahmad dan hanbali wa qala al busairi imam al busairi fi zawaid yake cewa cikin littafin zawaid isnaduhu sahih isnadin hadisin nabi na hasan dan sabit ingantacce ne rijaluhu siqat to mazajin hadisin ingantattu ne kama kaza kala haka nan kuma ya fada shi ma dai wa ibnu bahman hadha amma shi wannan ibnu bahman da yake cikin isnadi na biyu na hadisin hasan dan sabit lam yuwathiqu ghayru ibnu hibban wal ijli babu wanda ya inganta shi sai ibnu hibban da kuma imam al ijli wa huma ma'rufan bit tasahul duk da cewa an san waɗannan maluma guda biyu suna da dan sakaci fit tawsiqi dangane da inganta mazajin hadisi wa qala ibnu al madini fihi domin aliyu dan madini ya faɗa game da shi ibnu bahman yace la na'rifuhu ba mu san wane ne ba shi waliza qala al hafiz fi at-taqrib shi zan ka kuma littafin hafiz ibnu hajar al littafin at-taqrib zaga cewa yace maqbul ainihin maqbuli ne shi yani inda al-mutaba'a abinda yake nufi idan an samu mutaba'a in hadisin da ya rawaito wani ma ya rawaito ingantaccen aini rawi ya rawaito to ana iya karban hadisin sa yace walam ajidahu mutabi'a amma inji imamul albani gaskiya ban samu mutabi' ga hadisin sa ba walakin ash-shahid allazi qablahu sai da hadisin da ya gabata na abi huraira wanda yake ya gabace shi wa ba'dahu da hadisin na uku da zamu karanta fi hukmin mutaba'a zamu iya hukunta cewa ya taimaki hadisin ibnu bahman saboda haka muna iya karban wannan hadisi fal hadisu maqbul hadisin ana iya karban sa shine hadisin la'ana Allah la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi lafzin la'ana Allah zuwarat alqubur malan zai ka mana hadisi na uku wanda aka rawaito ta hadisin abdullahi ibn abbas wanda yake kara karfafa wannan hadisi amma saboda lokaci zamu tsaya akan wannan mutaba'a ta uku insha Allah ta'ala in aka zo darasi na gaba malan zai dora akai saboda bayanan akwai bayanai masu dan tsayi bayan sa ina ga zamu dakata anan abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada baki daya kuma ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka tuntuma har shi Allah ta'ala ya yafi mana kurakuran mu wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh